إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يابو da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ba mu damai taruwa a wannan masallaci dan ci gaba da karatu na sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sati da ya gabata Ibn Hajar a cikin littafin shi ya dauko bayani akan waɗanda suka fara musulunta wanda suka fara karɓa addinin musulunci wanda ya fara jerowa da Abu Bakar sai biyo da Umar wanda sati da ya wuce mun tsaya akan Umar wanda ya tabbata Umar radiyallahu anhu yayi halifanci kusan tsawon shekara 10 ko mun ga ayyukan da ya gabatar a cikin hilafancin shi kuma da gariruwan da aka bude sai dai Umar yayi shahada a hannun ɗaya daga cikin wanda Umar ya zubda daular su mutanen Kisra wanda ya soke shi yana sallar asuba to Umar da sauraron shi ya bada wasiya da ya bada za zabi shugaba bayan shi a cikin waɗannan mutanen shidda sai kawo dalili cewa wannan mutanen shidda manzo Allah ya rasu yana ya yarda da su gabaki daya wanda su ne Usman bin Affan da Ali bin Abi Talib da Abdurrahman bin Auf da Sa'd bin Abi Waqqas da Talha da Zubair kenan su shidda wanda muka gani Sa'd bin Abi Waqqas sai janyi takarar shi ce na ba Abdurrahman bin Auf surabiyal Zubair sai janyi takarar shi ce ya ba Ali sura hudu Talha shi ma ya janye sai ce ya ba Usman kenan sura nawa sura uku sai Abdurrahman bin Auf ya ce ni ma wannan lamarin ban na san shi wannan kamne shi kenan sura nawa sura biyu sai ce to ni ku bani daman ni zan yi ni zan kokari in yi jihadi in huddo shugaba a cikin ku biyu sai dinga kebancewa da duk wani babba dan garin Madina ko Muhajir iya ban gida gida yana tambaya tsankanin ku da Allah tsankanin Usman da Ali bin Abi Talib wahida cewa zamanto shugaba nan dai mafi yawan sahabban maganar starin jari cewa Usman ya hidacewa sai aka ayyana Usman aka mishi mubaya'a dake kowa gurin shi anan shine aikin da zai yi ya dokaka musulunci daga gabaki da aka hadu aka mishi mubaya'a ya zamanto shine shugaba to sai Ibn Hajar ya biyo waɗanda suka harkon musulunta sai kawo manaqib Usman bin Affan Usman bin Affan nan abinda zamu duba Umar da ya musulunta shine na 40 shine na cikin annabawa 40 wanda ya musulunta amma Ibn Hajar da ya jero waɗanda suka fara musulunta daga Abu Bakar sai kawo Umar alhali Umar shine na 40 kenan nan ya kula da ni wajen fadala da girma daga ana zance al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka fara da Abu Bakar zai biyo da Umar daga nan sai abiyowa sai Usman kenan sai kawo manaqib Usman bin Affan bin Amr al-Quraish yace bayyana Ibn Hajar annahu Usman bin Affan bin As bin Umayya bin Abd al-Shams bin Abd al-Manaf yajtami ma'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi Abd al-Manaf wa adadu ma bainahuma min al-aba mutafawitin yake cewa ya zanu danganan Usman suke cewa kakanninsu da manzon Allah suna haduwa wajen Abdul Manaf kuma akwai bambanci tsankanin kenan wajen adadin kakanni wanda mun gani da manzon Allah da Abubakar ne kada ya zamanto adadin kakanninsu duka ɗaya ne bakwai bakwai suke cewa kama bayyana Ibn Hajar anna kunyatahu fi ma naqalahu Ya'ub bin Sufyan an Zuhri annahu kana yukuna Aba Abdullah bibnihi Abdullah allazi ruziqahu min Ruqayya binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibn Hajar yake cewa kunya ta Usman ana kiran shi da Abu Abdullah saboda ɗan shi da ya samu tare da ɗiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Ruqayya sai ake ce mishi Abu Abdullah yace wa mata Abdullahi haza sagirun walahu siddi sinin sai dai shi Abdullahi kin ya rasu iya da shekara 6 shi ma jikan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kama naqala ibn sa'ad haka anna mautahu kana sanata 4 min al-hijr ibn sa'ad yake cewa shi Abdullahi kin ya mutu bayan an yi hijira da shekara 4 وماتت امه رقيه قبل ذلك سنه 2 ita kuma ruqayya ta mutu kahinnan a shekara ta 2 bayan hijira wanda mun gani a karatuttuka na baya cewa manzo Allah ya huta yakin badar usman bai tahi yakin badar ba iya jiya ruqayya an tahi yakin badar an ci nasara wanda zai zo ya kawo albishiri garin madina manzo Allah ya ci nasara yace yana shigowa an yi da binne Ruqayya kenan manzo Allah bai nan ma aka binne ta yace wannan da wancan manzo Allah yana horin cikin ya an ci nasara a yakin Badar kuma zai samu labarin da ya shita rasu kama bayyana annahu ishtahara anna laqabahu Zunnurain kamar yanda ya bayyana manzo Usman ya shahara da sunan Zunnurain ma'abucin haske guda biyu saboda ya armi yan manzon Allah guda biyu ga baki daya suka ce a tarihin ma duniya babu wanda ya armi yan manzo guda biyu kun ba Usman ba ya armi Ruqayya tarasu manzon Allah ya kara mishi Ummu Kulsum ita ma tarasu ya ci mishi wallahi inda akwai ta uku da na kara ma girman Usman kenan yake cewa hadisi daga Ali ibn Abi Talib yake cewa ana iya bayani kan Usman sai yake cewa zaka murun yud'a fi sama'i zannurai yace wannan mutumin kenan Usman a sama ma sunan shi zannurai ma abuta haske guda biyu yace kama bayyana Ibn Hajar anna ummuhu hiya Arwa bintu Quraiz sunan uwar Usman kenan Arwa bintu Quraiz bin Rabi'a bin Habib bin Abdul Shams wa ummuha ummu Hakim al-Bayda bint Abdul Muttalib uwa Usman kenan ita ce ummu Hakim al-Bayda biya Abdul Muttalib wa hiya shaqiqatu Abdullah walid an-nabi sallallahu alaihi wasallam ita ummu Hakim kin wannan kenan el uwa take ma baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuqalu kuma ana cewa a wata ruwaya innahuma wulidatu amaini ita da baban manzon Allah a hesu ta gwaye ita wannan ummu hakim ce fa kana ibnu bintu ammatin nabi sallallahu alaihi wasallam kenan shi Usman ya kasance dan diyai ɗan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana annabi ibnu khali walati shi kuma manzon Allah dan el uwai Usman ne wa kad aslamat ummu Usman ita uwa Usman kin Arwa ta musulunta yace amma walidu Usman faqad halaka fil jahiliyya shi kuma baban Usman ya mutu a jahiliyya kenan bai tarro musulunci ba wannan shine a takeice abinda Ibn Hajar ya kawo akan labarin Usman bin Affan sai dai Zahabi ya wasa bayani akan Usman na harko hibado sufashi yace Usman bin Affan mutum ne ba mai tsawo ba kuma ba gajere ba, kinan tsaka tsakiya ne, yana da gemu mai yawa, kuma mutum ne yace asmar, in an ce asmar baki ne kamar mutumin Afirka, don da wanda akwai wanda ya rubuta tahoi ya zano sahabban da suka zamanto baƙaƙe ne, Usman ma yana cikinsu. To Usman bin Affan manzo Allah yana zamne a wani wuri kahuwan shi a buɗe cikin sahabbai, sai Usman ya shigo suna kallo manzo Allah ya rihi kahuwan shi nan, duk abinda manzo Allah zai yi kamar wani mi kamar wata karantarwa ce, sai suka tambaye shi manzo Allah, Usman da ya shigo ka rihi kahuwanka? Sai ta yi, Usman mutum ne wanda mala’iku suna kumye shi, ala astahayi min rajulin tastahayi minhu al-mala’ika, ba zan ji kumye ba mutumin da mala’iku ma kumye shi suke. Ya ce da ya shigo hai manzo Allah ya rihi kahuwan shi, yana da girman daraja a wajen Allah. Usman bin Affan da za a tafi yaƙin Tabuka, manzo Allah yana sanarwa kowa kawo gudunmuwar shi za a ta yi yaƙin Tabuka. Suka ce Usman da ya kwaso dukiya ya kawo gaban manzo Allah zuba ta, dukiyar ta huce lissafin mutum, banda abin hawan da ya bada. Ganin abin da ya yi manzo Allah ke cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'dal yawm, daga yau abin da Usman ya yi babu abin da zai cutar da shi, garanti ya samu aljanna. Haka aka zo wata rijiya ana ce mata bi'ir ruma, rijiyar na ruwanta yana da daɗi, manzo Allah ma na zuwa ya sha ruwan rijiyar, mai rijiyar ya sa tsada kowa sai ya biya zai zo ya sha. Manzo Allah ya ce wanda ya sai wannan rijiyar na lamunce mishi zai shiga aljanna, ya sai kamar ya sai aljanna ne. Suka ce Usman ya sai wannan rijiyar a lissahin kuɗi na yanzu da ya sai rijiye, kamar ka ce kusan kuɗin sun kai miliyan 300 na naira a kuɗin da ya sai rijiya guda, mutum ne mawadaci. Lokacin Abubakar ko lokacin Umar an yi hori a garin Madina babu abinci, raƙumman shi suka zo ya tura Sham a kawo abinci, ya ce raƙumman da suka shigo garin Madina sai da ƙasa take girgiza saboda yawansu. ‘Yan kasuwa suka zo sai damu mu ma mu ci riba, sai damu sai ce riba ku kaɗanci, su ƙara ya ce a riba ku kaɗanci, sai da ya kai su suka ce akwai babu ɗan kasuwa a garin Madina da zai iya ƙara ma a sama haka, sai ce akwai wanda zai ƙara ma, ya ce Allah zai ƙara ma, aka raba abincin kyauta a garin Madina. Ya ce wannan shi ne Usman bin Affan. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ya shigo wata garka ya sa wani ya tsaya a ƙofa, in mutum ya zo sai je ya ce ma manzo Allah wane ne ya zo, Abubakar ya fara zawa, sai shigo ce manzo Allah Abubakar ya zo, ya ce shigo, ce mishi ya shigo ka bashi albashirin aljanna ya shigo. Da ya zo kan rijiya manzo Allah na zamani ya sa zara kahuwan shi cikin rijiya, Abubakar ma ya zo damar shi ya zamana. Umar ya zo ya haɗi mishi ya ce shi ma ka bashi albashirin aljanna ya zo, shi ma shahidi ne. Usman ya zo, Usman ya zo aka ce ya ce mishi shi ma wata musiba ta same shi, kaga manzo Allah ya haɗi mishi wata balwa ta same shi, kuma ka mishi albashirin aljanna zai shiga aljanna, shi ma ya zo ya zamana. Kina abu ne gashi nan kamar an haɗi musulmi gaibi ga abin da zai zo. To Usman bin Affan shekarun shi na farko an samu wadata a gariruwa na musulunci. Da zakka manzon Allah zai tura wani bado zakkarka, Abubakar akan haka ya tafi, Umar akan haka ya tafi. Lokacin Usman saboda wadata abin yayi yawa, ko ce ma yi masu kuɗi kowa huda zakkai shi saboda an samu wadata. Gariruwa na musulunci sun bunƙasa. Ka ɗauka tun daga wajen Azerbaijan, ka ce yanzu kusan frontier kin Shin har zuwa Misra, har zuwa frontier kin Libya, duka ƙasashe musulunci ya shiga wannan wuri. Kuma duka a lokacin shi. To yanzu daga cikin ayyuka masu girma banda buɗe gariruwa shine sake rubuta Qur'ani. Can mun gani lokacin Abubakar kofi ɗi aka yi ta Qur'ani aka rubuta aka aji. An tahi jihadi Armenia, ina gani garin har yanzu Armenia ake ce mishi. An tahi Armenia jihadi, mayakan Sham sun tahi, mayakan Iraq ma sun tahi, ya sai gamu dukansu a Armenia. Yanzu da sai gamu sai kowa ake karanta Qur'ani. Yan Sham su ce ma yan Iraq ba haka ba ake karantawa, yan Iraq ma su ce ma yan Sham ba haka ba ake karantawa. Yanzu Huzaifa sahabin manzon Allah da ya ji haka sai gaugawa ya zo Madina, yake ce ma Usman ka yi gaugawa ka riski wannan al'ummai, kar su ma ka ai saɓani irin saɓanin Yahudawa da Nasaru kan littafinsu. Tunda kowa ya sani dukansu bisu da version, bisu da nusha guda a littafi, wanda a ce wannan injilikin kowa ita ce ke da babu, kowa daban-daban gare shi. Sai ce ni aka yi, sai ce na gani ƴan kaza suna karantawa har suna sassaɓawa akan kalmomin Qur'ani. Ko sai kirawo Zaid bin Sabit ya ce a kawo wancan Qur'ani wanda aka gama lokacin Abubakar. Aka kawo da Sa'id bin As ya ce a rubuta. In an yi saɓani a rubuta da halshen Qurayshawa, daman manzon Allah ba Qurayshi ne, da shi aka saukan ma da halshen aka sauko Qur'ani. Yanzu ga baki ɗaya aka sake rubuta Qur'ani shikin ne, sai aka yi kofi guda biyar ko shidda, haka aka yi kofi. Kowane babban gari na musulunci sai a tura mishi guda, sai a tura mishi guda, kenan yana wajen wali. To kusan a wancan lokacin duk an ce wannan sahabi ne ko wannan kaza ne ya harace Qur'ani. Kawai sai an samu matsala an yi gardama wajen harda, sai a koma wajen Qur'ani a je a duba. Yanzu duk wanda Qur'anin da ya zamanto ba a cike yake ba, Usman ya sa aka amsu duka aka kona su. Yace wannan ba karamin aiki bane ba Usman yayi akan haka. An yi abubuwa da yawa a lokacin shi. An yi abubuwa da yawa. To shi kuma duk lokacin da daula ta girma, ƙasa ta girma, to kula da ita, ai kontrolan ta gabaki ɗaya na wahala. Wasu ba Larabawa bane ba sun shigo musulunci, kuma sun san yanda suke mu'amalantar shugabanninsu, kenan suna iya ma shugabanni a musulunci. Kusan ƙarshen rayuwar Usman aka samu wasu daga Misra. A wata ruwaya suka ce kusan mutum 700 ne, wata ruwaya 400 suka taso tawaga guda suka zo Madina. Yan Iraq ma aka samu tawaga guda suka zo Madina, kowa ya kawo kuka. Su yan Misra sun kawo kukan walinsu kamar firifan da Usman ya dora, suka kawo kuka, kai ma Usman ka yi kaza, ka ƙona Qur'ani, sai haɗi musu ga dalilin da ne haka, ka yi kaza, sai haɗi musu ga haka ne, ka yi kaza, duka gabaki ɗaya musu bayani da na yi kaza, dalilin kaza, na yi kaza, duka suka koma sun yarda. Ya suka ce to shi wannan wali na Iraq na Misra a sabke shi. Yan sai aka rubuta Muhammad dan Abubakar, kai ne shugaba wali na garin Misra, kuma a gama shi letter kamar a ce letter na recommendation ya tahi, yanzu da ya kama hanya na suna tahi a zasu koma ko su ga yaro na Usman da dokin Usman kuma da letter kuma da kashin Usman ya zo ya huce su suka tsare shi ina za ka musara suka amshi litayin sai gashi an rubuta a ciki wannan duk waɗanda suka ta yin nan an ce ma walin na can duk wanda suka ta yi ga baki ɗaya ka kashe su a kashe su duka yanzu su sun ta yi sai suka dawo Madina suka taro Usman kamu bayani mun ga musu kuma zan mu koma yanzu gashi mun gani an ce wanda suka zo a kashe su sai cewa wallahi shi ba shi ya rubuta ba duka ce ga kashin kai ce ba shi ya rubuta ba kuma yaron ka ne kenan wani ne wani ya doka ya rubuta kuma ya sa kashin Usman kuma ya bada abin hawan shi aka kai da shi yanzu abin yayi tsami a garin Madina wannan mutanen gabaki ɗaya suka zo sai kewaye Usman sai kewaye gidan Usman gabaki ɗaya da yana hutarwa ya ma mutane sallah har ya kai aka hana shi sallah har ya kai ruwan sha ma aka hana shi sai Ali bin Abi Talib ya zo da kanshi a kawo mishi ruwa ko turo ɗiyan shi Hassan da Hussein su zo don mafi yawa suna turo ɗiyansu to nan abin tambaya ina sahabban suke har waɗannan mutane su zo su kewaye gidan Usman lokacin hajji ne an ta yi hajji wasu sun ta yi hajji wasu kuma suna barin Madina sai su turo ɗiyansu ku tsare Usman kan wanda ya shiga gidan Usman wani bin Usman kin zai ce musu ku tahi kowa koma gidan shi shi dai sun tsare shi bai huta babu wanda zai shiga kawai sai mafi yawa Ali bin Abi Talib ko jikokin manzo Allah su shigo gidan ana cikin wannan yanayin da ke Usman saboda kula da Qur'ani don har ana kawowa ya sabke Qur'ani gabaki ɗaya a raka guda kullum Qur'ani ne a gaban shi ai shi ne yake cewa wallahi da zuciyarmu ta tsarkaka da ba mu koshi ba da karanta Qur'ani kullum Qur'ani ne a gaban shi na karantawa don har wanda suka duro a kashe shin duk da ruwa akwai abunanta amma suna cewa budda aka mishi na harko jinin da ya fara zuba kan Qur'anin da yake karantawa kuma kan ayat da ce fasa yakfika humullah da sannan Allah zai isan maka su wanda suka kashe shi nan a cikin ruwa da ta zo ya fara daga takobi ya sara mishi matar tashi ana ce mata Na'ila ta tare da hannunta ya ji mata ciwo ko ya cire mata yatsotsiya a hannunta take mishi addu'a kai ma yanda ka cire min Allah ya cire ma hannunka gabaki ɗaya kuma ya sanya ka huta nan dai aka kashe shi kuma kisa na wanda abinda aka ma ba zaka tashi ba labari ya bayyana yawa a garin Madina an kashe Usman kowa abin ya tara mai hankali har sahabban duka da Ali bin Abi Talib an kashe shi to yanzu ya zai waɗanda suka kashe shi sai suka je wajen Ali bin Abi Talib ka zo kawo shugabanci ya kore su yaya za ku kun kashe bawan Allah kuma ku dawo ni in hau ya kiya babu shugaba yanzu kuma labari waɗanda suke makka ya kai musu ai an kashe Usman yanzu ana cikin wannan yanayin sahabban da suka yi saura wanda suke garin Madina suka tila sama Ali bin Abi Talib maslaha ta al'umma ka am shugabanci ba za a zamana ba babu shugaba shi dai Usman an kashe shi suka tilasa mushi a masallacin manzon Allah aka mushi mubaya'a ya hau shugabanci. To yanzu matsala wadda zai fara cin karo da ita shine wanda suka kashe Usman. Ya za a yi da su? Ba mutum ɗaya bane ba, ba mutum biyu bane ba, ba ɗari ɗaya bane ba, ɗari ruwa ne. Kuma shi kuma duk wanda ka'ida, duk wanda da shi ya kama aka kashe wani, shi ma mi, shi ma da shi. Wanda ya tabbata Umar wani ya kama wani ya rike shi, ɗayan kuma ya soke shi. Ya aka ce a wanda ya soke shi ya yi, shi ya kisa ya ce yi wallahi inda ‘yan garin Sana’a a gabaki ɗaya su taru su kashe mutum guda, da wallahi da hina kashe su gabaki ɗaya saboda mutum gudan nan. Kenan da wanda ya kama ya rike, da wanda ya soke, duka kowa ya yi kisa. To yanzu daga cikin sahabbai kamar Aisha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Zubair da Talha, waɗannan gabaki ɗaya suka ce suna neman jinin Usman. Kenan wanda sai kashe Usman sai mi, sai an kama su. Kuma sai suka tafi suka yanki wajen Iraq, mutane suka bi su. Wannan duka labarin mahimmancin faɗin shi, kamar wasu suna ɗauka ta wannan hanya za a dinga suka akan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kenan yana da anhwani mu gane ya akai yan sun tafi Iraq. Ali ibn Abi Talib ya samu labari sun tafi Iraq Basra. Kawai shi ma sai kama hanya ya ce bari ya bi su ya je ya ji mu ya huddo su. Nan daga cikin sabai akwai wanda ake ce maka Ali ibn Abi Talib zai huta ya rike linzamin dokin shi ya ce mu shikakka ta yi. Ina roƙonka da Allah kakka huta daga garin Madina. Ya ce in ka huta ba za ka dawo ba, kuma in ka huta daga wannan hutar da kai Madina ta huta daga babban birni na daula ta musulunci. Bayan haka Abdullahi bin Salam shi ma ai da bai hudi ne musulunta, shi ma da Ali bin Abi Talib zai huta sai da ya roƙe shi kakka huta ka zamna a garin Madina. Sai da ya ce musu haka ɗan Hassan da har kuka ya mushi ya ce kakka huta ka zamna a garin Madina. Shi kuma Ali bin Abi Talib ya ga maslaha ce ya huta ya tarra su ya kawo su. Sai huta yi, kuma hutar da bai dawo ba, kuma Madina da bata dawo ba mai babban birni na musulunci daga nan. Ya huta ya tarra su ya tarra su ya huddo ku suka ce wallahi mu ma neman jinin Usman wanda suka kashe su, wanda suka kashe Usman a musu hukunci. Ya ce ni ma akan haka ne. Ya ce amma ku duba mutane ne ba ɗaya ba biyu ba, kuma yanzu yanayin a rikice yake. Duk wanda ya ji iya ga su nan cikin shi mayakan shi suke, duk wanda ya ji za a kama shi ya bari a zamna lahiya. Kenan sai an samu kwanciyar hankali, kowa za a kama shi a mai hukunci. Suka yarda aka shirya za su dawo wasu. To anan a ciki labari har ya kai ma waɗanda suka yi lahiyar, kawai ana tashi kawai ga shi an shiga halbi. Mutanen da suka biyo Aisha da mutanen Ali an fara harbin kibiya, ba san ba wa ya fara yi. To ana halbin ku kuma za za ku yi su ma suka fara mai dama. Ake yi ake yi raƙumin da Aisha take kan wanda ta koma da shi, sai da wani daga cikin sahabban ya soke raƙumin ya faɗi don ita ka a same ta da kibiya. Ta kenan wasu ne daga ciki suka hura mai rikicin an kashe mutane. Abin da ya lafa shi Ali bin Abi Talib shi ya ba da wanda zai raka Aisha ta dawo Madina, shi kuma ya tsaya. To sabuwar mas'ala kuma rigar da aka kashe Usman da ita tana jikin shi a kashe. Wata ruwaya suke cewa ita matar Usman Na'ila ita ta ba ta aika rigan nan Sham. Ita kuma Sham a lokacin duka mayaka na musulunci suna Sham mafi yawansu, tunda ita ce hudud, ita ce frontier tsakanin daula ta musulunci da daula ta Rumawa. Muawiya kuma shi ne wali, shi ne firifan wurin, shi kuma ɗan uwan Usman ne. Yanzu kuma rigan nan an tura ta Sham, sai a kawo riga masallaci aka aji. In ka ga riga ko ina jini ne a cikinta, kuma ga san duk inda aka sussoka mu shuka. Yace mutane suke zawwa suna kuka, suna kuka gindin rigan nan. Sai sun ɗauki fansa akan duk wanda ya kashe Usman. To Muawiya shi ma sai nemi haƙin shi. Sai ce Allah ya ce wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultan fala yusri fil qatl innahu kana mansura. Ya dogara da wannan aya, Usman dan uwana ne, kenan an kashe shi, waye zai nemi mishi haƙin shi? Ni ne. Dan anan hasu Abu Muslim al-Khawlani suna ce ma Muawiya, wai kana ganin kahi Ali dacewa zaman to shugaban musulunci? Yace a ni kana na sani ban yi shi ba dacewa, shi ya dace, amma kun san Usman dan uwana ne, ke ni ya kamata in neman mishi ne haƙin shi. To kuma yanzu a gamu da mayaka na Ali da mayaka na Muawiya a Siffin. Tutun kahin nan abubuwa na annabta sun haɗe musu ga abubuwan da za a yi lokacin da za a gina masallacin manzan Allah zawwashi. Ana ɗauko birgi za a gina masallacin, kowa iya ɗauko birgi guda guda, amma Ibn Yasir yake ɗauko birgi biyu biyu yana kaiwa. Manzan Allah da ya galle shi ma sai cai kai can ɗan Sumayya, ai sunan mahaifiyar shi, yace wata ƙungiya wadda ta yi zalunci daga cikin musulmai, ƙungiya wadda ta ƙetare iyaka, ita ta kashe shi. Abu ne Allah rubuta sai an yi shi ko? Amma ga shi manzo Allah ya ba su referan. Kenan inda amma da yake nan gaskiya take, kuma hadisi ne sun sani, kuma amma da tare da waye ke? Tare da Ali bin Abi Talib. Kenan babu kokonto akan Ali, shi yake akan gaskiya. Duk wanda zai saba mishi kenan shi ne ya ƙetare iyaka. Hilin Siffin da an taru, kuma an fara hilin Siffin an taru kuma an fara gwabzawa, wanda mun shiga bayani akan Ali bin Abi Talib. Kenan sai biyo da baya, kenan muka zo wajen ƙarshen rayuwa Ali bin Abi Talib, sai a idisa akan haka nan ke. Sai biyo da manaqib na Ali bin Abi Talib, yake cewa bayyana annahu ibnu Abdul Muttalib al-Qurashi al-Hashimi Abu al-Hasan, kenan baban Hasan jikan manzo Allah, wa huwa ibnu amr rasulullah sallallahu alaihi wasallam shaqiq abihi wa ismuhu Abdul Manaf al-Sayyi, yace shi dan uwan Abu Talib kenan baban shi, dan uwa yake ma baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wulida qabla al-bi'sa bi ashr sinin ala al-raji, a aike shi kahin a aiko manzo Allah da shekara 10 abinda yake inganci. Kuma kamar yanda mun gani baya, baban su Abu Talib bai da wadata, amma lokacin manzo Allah yana kasuwanci iya da wadata, Abbas ma iya da wadata. Sai manzo Allah yake ce ma Abbas, kaga Abu Talib bai da wadata, mu rage mishi yauni iyali. Sai manzo Allah ɗauko Ali bin Abi Talib ya miro shi gidan shi, yace wa kana qadra bahu annabi sallallahu alaihi wasallam min sigari, manzo Allah shi ya rene shi tun yana yaro, falazamahu min sigari falam yufariquhu ila ammata. Ali bin Abi Talib ya lazumci manzan Allah bai rabu da shi ba har mutuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Yace wa ummuhu Fatima bintu Asad, ita kuma uwar shi ita ce Fatima bintu Asad bin Hashim, wa kanat ibnati ammati abihi, ta kasance iyai yal uwau baban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. Wa hiya awwalu hashimiyya wulidat li hashimi, ita ce farkon bahashima wanda ta aikin ma wani bahashimi, kenan duka gida guda ne. Yace wa kan aslamat wa sahibat wa matat fi hayatin nabi sallallahu alaihi wasallam, ta muslimta kuma sahabiya ce kuma ta mutu a rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar zahabiyan da ya kawo, zahabi ya kawo siffa ta Ali bin Abi Talib, shi ma inda ya siffanta shi yace mutum ne mai sile, yana da sile amma yana da gashi mai yawa, yana da gashi mai yawa kuma siffar shi kamar yana da ciki, kuma bayan haka shi ma kamar Usman shi ma baki ne. Kina an ganshi ba za a ce ba wannan Balarabe ne, hidi a sanya shi irin bakakin Larabawa kamar mutanen Sudan, kinan shi ma Ali bin Abi Talib baki ne. To haka mutum ne wanda Allah yana son shi, manzo Allah yana son shi. Yakin Khaibar, manzo Allah yake cewa zan ba wani tuta, in na bashi shi zai je bude garin. Yace kowa so yake a ce shi ne. Da sahiya ta yi, manzo Allah ya ce ina Ali, aka ce idan shi yana ciwo, a kirawo shi. Yace da manzo Allah ya zo ya mun addu'a yayi tauhiya idona, hede idan ya zamanto kamar bai taɓa yin ciwo ba, kuma ya ƙara kyau sama da dama. Shi ya buɗe Khaibar, wanda kowa ya sani Ali bin Abi Talib gwarzo ne wajen yaƙi, wanda ba a haɗe, ba a siffanta shi. To Ali bin Abi Talib ya armi Fatima ɗiyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma ɗiyan shi shine su ne jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zamanto shi ne mi lokacin Abubakar ɗan shawara ne, lokacin Umar ɗan shawara ne, lokacin Usman shi ma ɗan shawara ne, har lokacin shi da ya zo kamar yadda muka gani shi ma zamanto khalifa ne. To na akwai matsala da mafi yawa ake kawowa, wanda wasu suke cewa ai manzo Allah ya ce bakka so ka zamanto mun kamar yadda annabi Musa da Harun suke, sai dai babu annabi bayana. Wannan manzo Allah ya faɗi lokacin da za a ta yakin Tabuka, sai manzo Allah ya ce ma Ali ya zamana a garin Madina ya tsare iyalin shi. Yana zamani sai munafukan da basu taiba ya suka fara yaɗawa ai manzo Allah ma daman ya gaji da shi, daman yauni ne ga manzo Allah, shi yasa ya ce zamana a gida. To sai Ali bin Abi Talib shi ya kama hanya ya tafi ya bi manzo Allah. Da sai ga mu manzo Allah ya aka ka taho ya ce ka ji abin da ake cewa, sai ya yi bakka so ka zamanto mun kamar matsayin annabi Musa da Harun, sai dawo. Haka wani hadisi wanda aka yi ana cewa a gadir hum, wanda manzo Allah yake cewa man kuntu maulahu fa aliyu maulahu, allahumma wali man walahu wa adi man adahu, duk wanda ya zamanto ni majibincin lamarin shi ne, to Ali ma majibincin lamarin shi ne. Manzo Allah ya ce Allah duk wanda yake san Ali shi ma ka so shi, wanda bai san Ali shi ma ka ki shi. Sai suka ce to wannan an gama su kenan, manzo Allah yana nihin in babu shi wa zai zamanto shugaba Ali. Shi kuma wannan fasara ce ga baki daya, ko kuma yanayin da manzo Allah ya yi magana ni ba gane ba. Shi wancan manzo Allah ya tura shi ne shari'a, da ya je dawo wanda suka ta yi taron kawai suke kawowa, manzo Allah Ali ya yi kaza, manzo Allah kowa kawo Ali ya yi kaza, Ali ya yi kaza, Ali ya yi kaza, Ali ya yi kaza, har maganganun suka ba manzo Allah ya wasai haɗi musu haka. Sai ya ce duk wanda yake so na to ya so Ali, duk wanda yake ki Allah shi ma ka ki shi, wanda yake san Ali shi ma Allah ya so shi. Kenan nan manzo Allah bai ce ba, bai nihin cewa Ali shi ne shugaba bayana, wanda shi ma Ali da bakin shi ya ce wallahi babu wanda zai ce ya fi Abubakar, kuma babu wanda ya dace wa shugabanci bayan manzo Allah kamar wa kama Abubakar. Kiran makomo kan Ali ya zamanto khalifa. Shi da mutanen Muawiya an hutu a Siffin. An fara gwabzawa. Ana yi ana gwabzawa. Mutanen Ali sun fara cin nasara kuma sun ci ma nasara. Ko wa'incin suka fara dora daga Qur'ani. Kiran ayimi. Ai hukumci da Qur'ani. Shi kuma yake ce musu bayan an ci karinku to nan da suka tilasa Ali bin Abi Talib ya karba ai hukunci to hukunci sai aka maida kowa kawo in an za hukunci kowa zai kawo wakilin shi ko to nan a cikin mayaka na Ali bin Abi Talib sai ta suka yi Allah ya ce ai hukunci illa Allah ya ce inil hukum illa lillah hukunci na wane ne na Allah ne yace suka ce mushi ya za ai ka sa mutum biyu ka tura mutunka mutumanka su ma su tura mutuman su kuma su hukunci ko suka huta daga cikin da wasu sabubba da yawa suka huta daga mayakan Ali a kadan sun hi mutum 6000 da wasu suna kai su sun kai mutum 10,010 mutanen Sham koma su yanzu kuma Ali ibn Abi Talib ne ma zai yi ya dumke barakar da take cikin mayakan shi sun hi mutum 6000 suka huta mummuna fahimta ya za a yi wai a ce mutum biyu su yi hukunci kuma ga littafin Allah Abdullah ibn Abbas ya ta yi wajen su yace in kun ce haka ba Allah bane bai ce fa ba su haka man min ahlihi wa haka man min ahliha in miji da mata ba su shiri Allah ya ce ƴan uwanta su turo wakilinta shi ma ƴan uwan shi su turo wakilin shi yace wannan ma ba Allah bane yace haka nan da ya samu wasu suka dawo to ana cikin wannan yanayin kenan babu shugaba guda a daula ta musulunci Muawiya na rike da Sham Ali yana Iraq Ali ya baro Madina shikenan yana Iraq yana Kufa to ana cikin wannan yanayin sai su wa'annan khawarishi wanda an san su da gwarzantaka wajen yaki duk yanda kake tunani wallahi su ga mu ɗan kadan ne amma mutum ɗariruwa sai su zubda su kuma in suka tsaye ɗayan su in yayi tsaye yana sallah kamar yanda hadisi ya sufanta su kai he kai he kare na sallah kamar saboda yanda suke kula da sallah kawai dai he dai fahimta ta kan me su ma Qur'anin fasara yanda ba fasarar ba kuma dan kashe musulmi ba wani abu bane ba duk wanda ya zamanto misali kabira yake ko shan giya ko wani wane ne da kai ko kahuri ne wannan to da an ce wani kahuri ne kenan mi jinin shi ya mi ya halitta to haka wanda bayanin su manzo Allah ya yi bayanin su da abinda yana da yawa shi dai anan Ali ibn Abi Talib su daga cikin khawarici sai suka zamna aka yi remiya sai guda uku daga cikin su suka bada kansu suka ce matsalar al'ummar musulmi mutum uku ne da Muawiya da Ali ibn Abi Talib da Amr ibn As in an kashe su shikenan al'ummar musulmi ta huta yanzu daga cikin su akwai Abdurrahman bin Mulzim shi sai doka ni zan je in kashe Ali ibn Abi Talib ɗayan kuma sunan shi Barak bin Abdullah al-Tamimi shi kuma sai ce ai Muawiya zan kashe na ukun kuma Amr bin Bukair al-Tamimi shi kuma yace Amr bin As zan kashe wannan a Makka suka zamna suka yi wannan renewal kuma kowa kama hanya mai shinkin shi zai kai nan daga cikin abubuwan da manzon Allah haka ya ƙara ba da labari ai Allah ya ce izin ba asa ashqaha wannan na mutanen Annabi Salihu wanda kowa tsiyata a cikin su wanda ya soki tago Annabi Salihu to shi ma a al'ummar manzo Allah wanda kowa tsiyata shine manzo Allah gwada ma Ali wanda zai bige ka agushinka jini ya cika geminka. Ya ce wannan mutumin Abdurrahman bin Mulzum sai ke kufa. Ali bin Abi Talib ya hutu sallar asuba ko ya buga mashi. Kaga Umar bin Khattab shi ma iya sallar asuba a kashe shi. Gashi Ali bin Abi Talib shi ma ya hutu sallar asuba a kashe shi. Mutuwar sallar asuba kenan sewa. Sai wanda Allah ya datar da su. Sai manya, sai wanda suke da matsayi a wajen Allah. Shine Ummu Kulsum diye Ali bin Abi Talib. Take cewa kai cuna da sallar asuba. Ita Umar ya arme ta. Kuma a kashe Umar a sallar asuba. Goma banta Ali bin Abi Talib. Shi ma sallar asuba. Sallar asuba a kashe shi. Sun buge shi bai ida mutuwa ba. Shi kuma wannan kin aka kama shi Abdurrahman bin Muljim sai ke cewa inna rayu ku bari ni zan hukunci akan shi inna mutu kuma ku kashe shi amma kakku mishi musula kakku mishi kisan da bai yi ba shi kuma wanda ya tafi Sham ya kashe Muawiya da ya je lokacin Muawiya bai hutu sallar asuba ba ba shi bane ba limami kenan bai samu Muawiya ba shi ma wanda ya je abin gakin Misra shi ma bai samu ba Amr bin As kawai wanda aka samu Ali bin Abi Talib kadai aka samu to kuma wannan shi ne kawo karshen rayuwar shi a garin Kufa to kuma a cikin nan yanayin da ake ciki wanda suke wurin suka yi shawara aka dora dan shi Hassan to an dora Hassan kuma an hutu za gwabza he ga yawan musulman wannan aka zubda aka gwabza abinda za a kashe ba kadan bane kuma a lokacin mayaka na musulunci suna cikin karhinsu shine manzo Allah wata rana yana yaro yake cewa kun ga wannan yaron jikana shi zai zamanto sanadiyar shiryawa wasu kungiya ta musulmai guda biyu wanda suke fada yace kawai Hassan iya shugabancin da ya gani ma abin yawa gare shi kawai cewa ya sauka yace na bar ma Muawiya shugabanci kawai suka yi yarjejeniya Hassan ya sauka aka ba Muawiya kuma gabaki ɗaya al'umma musulmi gabaki ɗaya ta haɗuri guda yanzu su yaƙi da junansu kuma sai aka wajaha yanzu buɗe gari ruwa futuha ta duka gabaki ɗaya aka yi dan lokaci ya yi matsaya anan subhanakallahumma bihamdik نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أبن دمك ودينا ديدي الله وامل أداء كنش نكس كريكم الله غافر تام الله وام يكون ينكوي دا سنة منزا الله صلى الله عليه وسلم كما دا حالا ينشي كما دا سيرا تا صحابنشي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك